بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر لا ربا bakwai ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436, daidai da 24 ga watan Jun shekarar miladiya ta 2015. Wannan shine kaset na 19 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, wallafan al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi, wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya, Sheikh al-Islam al-Thani, Allah ubangiji ya gafarta mishi ya mishi rahma. Littafin Zadul Ma'ad littafi ne wanda yake a matsayin mawsu'a ta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Littafi ne wanda yake komai da ruwanka ne dangane da duk abin da ke da alaka da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, da karantarwarsa, da manhajinsa, da al'adunsa, da yadda yake da'awarsa, da yadda yake dukkanin al'amuran da suka shafi rayuwa da addini da karantarwarsa. Har yanzu dai muna biye da al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, a inda yake mana bayani game da wasu abubuwa waɗanda suke matsayin muqaddimomi ne da yake yi ga wannan asalin littafi. A jiya mun ji bayanai da yi dangane da wato mutanen da suke da alaka da Annabi sallallahu alaihi wasallama, dangane da mataye waɗanda suke yana rayuwar sadaka da su, da kuma bararrun bayi waɗanda suke kewaye da shi, da masu hidima waɗanda suke kula da takalmi da ruwan wanka, da masu yin cefane a gida, da masu ainihin yin mata, masu kai niƙa da makamantansu. Muka kuma ji bayani dangane da waɗanda suke yi mishi rubutu, sakatarori masu rubuta wahayi da masu rubuta saƙonni zuwa ga garuruwa. Duka waɗannan malam ya gama ambata mana su. Sai kuma malam ya ce, faslun fi kutubihi wa rusulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ila al-muluk. Wannan fasli zai yi bayani ne akan littattafai, wasiƙu, da kuma ƴan saƙo, jekada, ambasadoji waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya aika da su zuwa garuruwa. A takaice sai malam ya ce, lamma raja'a min al-Hudaybiya kataba ila muluki al-ardi wa arsala ilaihim rusulahu. Yayin da Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya dawo daga sulhu Hudaybiya, sai ya rubuta saƙonni zuwa ga sarakunan duniya, ya aika musu da jakada waɗanda za su kai musu waɗannan saƙonni. Fa kataba ila malikin Rumi faqila la, saƙo na farko da ya rubuta zuwa ga sarkin Rumawa, sai aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, innahum la yaqra'una kitaban illa idha kana maktuman. Su waɗannan Rumawa ƴan boko ne, ba su karanta wasiƙa sai in an sa mata hatimi, ma'ana sai an yi validating ɗinta da alama cewa wannan wasiƙa mu'tamada ce, an yadda da ita daga inda aka turo ta. Fattakhadha khataman min fidda, daga sai ya sa aka yi mishi watin stamp wanda aka yi shi daga azurfa, wa nuqisha alaihi thalathatu asturi, aka yi mishi rubutu layi uku, Muhammadun satarun wa rasulun satarun wallah satarun. Aka rubuta Muhammadu a layi guda, lafazin rasulu a wani layi guda, lafazin Allahu a layi guda, ma'ana Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ya ce wannan hadisi Bukhari ya fitar da shi a mujalladi na 10 na Fathul Bari kenan, a shafi na 273 a cikin Kitabul Libas, babul khatami fil khinsar, da kuma a cikin shafi na 276 babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, la yunqashu ala naqshi khatamihi, daga hadisin sahabi Anas bin Malik Allah ya kara mishi yarda. Wa khatama bihi al-kitaba ila al-muluk, daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga sanya wannan hatimi a dukkanin wasiƙun da yake aika wa sarakuna wa ba'atha sittata nafarin fi yawmin wahidin fil muharrami sanata 70 ya aika da ƴan sakonni mutum bakwai a rana guda ga baki ɗayan su suka tafi garuruwa daban-daban a rana guda a cikin ainihin watan al-muharram na shekara ta bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fa awwaluhum na farko daga cikin waɗannan ƴan sako jekada guda bakwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika a rana guda amr ibn umayyata ad-damri akwai amr dan umayya kaman kace ambasada amr dan umayya kenan ko ba'asahu ila an-najashi wanda ya tura shi zuwa kasar Habasha wurin sarkin Habasha wato Najashi kenan wasmuhu sunan wannan sarki Ashama ibn Abjar sunan shi Ashamatu dan Abjar wa tafsiru Ashama bil Arabiyya Atiyyah ma'anan Ashama da Larabci shine Atiyya kaman da Hausa a ce kyauta fa azzama kitaban Nabi sallallahu alaihi wasallama thumma aslama ya girmama wannan sako na annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya musulunta wa shahida shahadatal haqq ya shaida yayi kalmar shahada ta gaskiya wa kana min a'lamin nas bil injil ya kasance ya fi kowa sanin injila yana da gaskiya wanda suka fi kowa sanin injila wa salla alaihi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yawma mata bil madinati wa huwa bil habasha manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya rasu ya mishi sallah lokacin da ya rasu manzon Allah yana Madina wannan sarki ya rasu ya mishi ainihin wato sallah ta salatul gaib kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim haka ba qala jama'a yace haka wasu tarin mutane suka fada minhumul waqidi wa ghayru daga cikin su akwai waqidi babban malami na tarihi da kuma waninsa sai ce walaysa kama qala haulai amma zancen ba daidai bane jama'a wannan Najashin wanda annabi ya masalla daban da Najashin da aka aika mawsika mun fahimta domin Najashin sunan sarauta ne wanda annabi ya wasalla shine wanda su ƴan hijira ta farko suka je gunshi tun a Makka wannan ya musulunta an dawo Madina ba da dadewa ba ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai sallah salatul gaib sai aka nada wani sabon Najashi a can to shine aka aika mishi da wasiƙa kuma shi bai musulunta ba hadisi ya zo a cikin sai Muslim ba mu ji shi wanda ya wannan tafsilin tare da cewa haka abun ya shahara cewa Najashi wanda ya amshi sahabbai suka zauna a wajensa shine kuma Najashi wanda aka aika wa wasiƙa mun gane domin abun ma bai talim ba shi dama musulmi ne tun ana Makka don wadancan ƴan hijira ana Makka suka tafi gare shi haka ne ko jama'a har tafiyar da suka yi guda biyu duka ana Makka ne kuma da aka je ya karɓe su ya yarda da addinin su ya basu su rayu cikin salama farkon zaman Madina ya rasu aka zo aka kawo manzo Allah sako ta hanyar Jibrilu manzo Allah ya mishi sallah to su kuma wannan wasiƙun ba a aika da su ba sai bayan Hudaybiya shekara ta 7 lokacin sun riga sun nada wani sabon sarki shi kuma bai musulunta ba kamar yadda zamu ji shine yake cewa wannan magana ba haka take ba walaysa kama qala haulai cewa da suka yi annabi ya mai sallah kuma shine wanda aka aikawa da wasiƙa wato su biyu ne kowa akwai hulɗar da suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wancan na farko shine aka yi ƙaura aka je gurinsa shine kuma ya tarri sahabbai ya ba su mafaka ya hana a cutar da su shine kuma wanda ya ce da ba dan halin mulki ba da ya zo yawa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ya zama yana rike takalmansa shine kuma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ad da wannan bawan Allah ya rasu ya mishi salatul gaib Najashi na farko kenan Najashi na biyu shi kuma shine wanda aka aika mishi da wasiƙa a cikin waɗannan sarakunan bayan rasuwan wancan to hada su a ce duka abin ya faru gare su ne shine kuskuren kawai ina fata mun fahimci wannan kalmar Najashi din kamar da zaka ce ne lami dan adamawa ko sarkin zazzau
ko sarkin Sudan na kwanta gora sunan sarauta ne kawai ko oba na Benin duk wanda ya hau kan wannan sarauta sunan shi kenan mun gane da gaskiya abin da yasa aka samu wannan wato abin nan ikhtilafi din a wajen bayani kenan game da waɗansa amma zai faɗa mana hadisi karara daga cikin sahih Muslim wanda zai tantance haka insha Allah gashi nan mallan yake cewa hadha thani la yu'rafu islamuhu wannan nabiyin wanda aka aika ma da wasiƙa ba ada bayani akan cewa ya musulunta bi khilafil awwal sabanin wancan na farkon wanda ya tarbi sahabbai fa innahu ma ta musliman wannan ya rasu musulmi a kasa mallan yace akhraj al bukhari a cikin mujallad na 3 shafi na 163 fi babul janaizi babu takbir ala janazati arba'an an abi hurairata anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama na'an najashiya fil yawmi alladhi mata fi cewa manzon Allah ya bada labarin mutuwan najashi a ran da ya mutu din wa kharaja bihim ila almusalla yaftada sahabbai zuwa filin sallah inda ake sallar gawa fa saffa bihim akai sahu wa kabbara alaihi arba'a takbiratin akai mishi kabbara hudu salatul ga'il kamar yadda malamin fiqh suke kiranta to wancan shine na farko kenan amma wannan nabiyin hadha thani la yu'rafu islamu mun gane wannan cikin jama'a wa qad rawa muslimun fi sahihihi min hadisi qatadata an anas qala muslim ya ruwaito a cikin sahih din sa daga qatada daga anas anas dan maliku yace kataba rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ila kisra wa ila qaisara manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya rubuta sako zuwa ga kisra ya rubuta sako kuma zuwa ga kaisar ya rubuta sako kuma wa ilan najashi zuwa ga najashi wa ila kulli jabbari da kuma duk wani wanda yake jin shi isasshe ne ya du'uhum ila Allah ta'ala yana kiran su zuwa ga su karbi kalma Allah su musulunta su tuba wa laysa bin najashi alladhi salla alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bagaji daga bakin Anas dan Malik Anas dan Malik yace ba wancan najashi bane wanda annabi ya mai sallah dan da an faɗa haka ya kamata ka fara tana akwai contradiction shi dama musulmi ne ina buƙatar kuma sake aika mai da wasiƙa cewa ya musulunta mun fahimci wannan da kyau ko jama'a tunda dama shi musulmi ne tun farko tun ana Makka haga daga nan zaka fahimci ba zai yiwu a ce an aika mishi da wasiƙa cewa ya sake musulunta ba sabbalantana kuma a ce bai musulunta ba mun fahimci wannan da haka wannan shine ta hakiki game da mas'alar cewa najashi din nan guda biyu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hulɗa da su akwai najashi na farko wanda sahabbai suka je gare shi tun ana Makka wannan musulmi ne ya musulunta da shaidar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah ya mishi sallah salatul ga'ib sannan bayan rasuwarsa mutanen kasar suka ƙara nada wani sarki akan wannan kujera ta najashi shine aka aika da wannan wasiƙa a shekara ta 7 bayan hijira shi kuma kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa babu wani tabbas akan ya musulunta babu wannan bayani wannan hadisi mallan yace rawahu muslim a cikin lamba hadisi na 1774 a cikin kitabul jihad babu kutubin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ila mulukil kuffari yad'uhum ila allahi azza wa jalla babun dake bayani akan sakonnin da manzon Allah ya rubuta zuwa ga ainihin sarakunan kafirai yana kiran su zuwa ga bin addinin Allah da kuma al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul listizan a cikin lamba hadisi na 2859 yace wa kisra laqabun li kulli malikin min mulukil furs lafazin kisra shine sunan sarauta da duk wani sarki da aka nada shi sarautar kasar farisa wa qaisar laqabun li kulli man malaka ar-rum shi kuma qaisar shine sunan sarautar duk mutumin da ya mallaki kasar rumawa wan najashi li kulli man malaka al-habasha shi kuma sunan najashi shine laqabun sarauta na kasar habasha wa qala abu muhammad ibn hazm al-imam ibn hazm rahimahullah yace inna hadha an-najashi alladhi ba'atha ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallama amr ibn umayyah ad-damari lam yuslim wannan najashi na biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya aika mushi da wannan sahabi Amr dan Umayya bai musulunta ba wal awwalu huwa ikhtiyar ibn sa'd wa ghayruhu wannan zance na farko shine ainihin zabin da ibn sa'd ya fada a cikin tabaqatin shi da waninsa
والظاهر قول ابن حزم كما هكا يكي الظاهر مغانا ابن حزم غاشية دكتي غني شوى وانت النفر قوان شيني مسلمي اما نبينا با مسلمي بني فقاجد انسا قونا فرقوكي ننشيني عمر بن امية جكادا منزا الله صلى الله عليه وسلم زوى غنا جاشي في جكادا نبيو وبعث بحية ابن خليفة الكلب سيكما ككاوان صحابنا بحية ابن خليفة الكلب رضي الله عنه منزل الله صلى الله عليه وسلم يأيكا دشي إلى قيصر ملك الروم زوى سرك الروم قيصر واسمه هرقل سنوان ننسركي علوك تسن شيني هرقل وهم بالإسلام يا سويا مسلن تا ياي قوكارن ياي نفم مسلن تي وكادا كما حرما يا قصة مسلن تا أذن إتا كادا تانا دوانا حتى يريد مدى يدى أيكي أمبايند إتا كما عندما علميسكي تشوى إثباتها نفيون ونفيها إثبات تارك سكين أفعال المقاربة إذن أك كاوتا أك أمبتشيتا تو إذن أم كوري تدى حرف النفي تو أبن يأفاري كينا إذن كوبا أكوري بطو أبن بيفاري كينا فذبحوها وما كادوا يفعلون سكا ينكاتا بس سنيدا بس أيكتا وكو كويا ذاتيني وما كادوا بس يكسدا يفعلون سأيكتا وكو kadai mallam Umar na to kaga amma sun aikata domin zabahu hadin to min ba'di ma kada yazibu qulubi fariqin minhu gabda a samu karkata a cikin zukatan wasu daga cikin su to ba a samu karkatan ba kenan shine nafiha isbatun wa isbatuha nafiyun da haka anan da yace wa kada da musulunta ba kenan da yace ne walam ma yakad to da ya musulunta ne ولم يفعل بسم حالي هكذا وقيل يتي كما سنتي بل اسلم يا مسلمتا سي ابن القيم يتي وليس بشيء با وتا magana bace wannan mai wani tushe irin din al'ada shi da ya saba ne magana ce mai fadi da tattaunawa ta ilimi da karawa juna ilimi da malamai suka yi kawai sai ya tike akan abin da yake ganin shine tahkikin sa sai ya fadi shi sauran kuma ko oho kai ka sani dan wannan zance ne dogo jama'a game da yaya za a tabbatar da wannan mutumin ya musulunta ko musulunta ba idan ka koma cikin sharhin al-Imam Ibn Hajar na Bukhari na wannan kissa zaka ji maganganun da ya fada da irin fiqihun da ya fitar kuma na tuna babban malamin mu malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani rahimahullahu ya tattauna wannan matsala kwarai a cikin karatun Bukhari a cikin kasusuwan da aka karanta farko Bukhari a cikin Badu'ul Wahyi dangane da waɗannan wasiƙu da aka aika zuwa ga waɗannan sarakuna a takeice malam Ibnu al-Qayyim yace wa qad rawa Abu Hatim ibn Hibban al-Imam ibn Hibban al-Basti ya ruwaito fi sahihihi a cikin as-sahih na Ibn Hibban an Anas ibn Malik qala daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzo Allah yace man yantaliqu bi sahifati hadhihi ila qaisara wa lahu al-janna wane ne zai dauki wannan wasika tawa ya kai ma Kaisar sarkin Rum sakamakon shi na wannan aiki shine aljanna fa qama rajulun min alqawmi sai wani mutum daga cikin mutane ya miƙe yace wa illam yaqbal to ya manzo Allah in bai karba ba fa ya za a yi kenan akwai tabbacin aljannan nan qala sai yace wa illam yaqbal ko bai karba ba saboda sarkin ana labarin shi cewa jabbeli bai da sauki mu'amala da mutanen shi mabalantana wasu to zaka sai wannan sahabi yana ganin kai ya jefa garin ne ma aljanna ne ya samu matsala kuma bai samu ta a ba shi mafita ko to shine sai yace fawafaka kaisara sai ya tar ya je a daidai lokacin ya samu kaisar wa huwa yati baitul maqdis ya kawo ziyara garin baitul maqdis wa qad ju'ila alayhi bisatun la yamshi alayhi ghayru an shimfada mishi carpet ko da duma shi kadai yake tafiya akai irin wannan mugu al'ada da zaka ga sarakuna yanzu suna yi sai a shimfada mutum da duma kilomita 3 shi kadai al'ada ce ta mugayen maguzawa irin na da jama'a bayan almuzaranci dake ciki farama bil kitabi ala al bisat sai hango shi can nesa yana tahowa sai zo kan wannan da duma sai ya wurgar da takadda akai ya ajiye ta akai shikenan
wata naha sai ya koma gefe tunda an kewaye shi ne kamar yana wucewa haka mutane gefe da gefe ana kallon shi ana kai mishi gaisuwa ana ainihin daga mishi hannu irin da ake wa sarakuna wannan dan sako wannan jikada duk yato da yabo sai ya aje takardan akan wannan hanya da sarkin zai wuce sarkin na daga can nesa sai ya koma gefe sai ya jira falamman ta ha qaisaru ila alkitabi akhadahu yayin da qaisar yazo daidai wannan wasika sai duka ya dauka fanada qaisaru sai qaisaru yace man sahibul kitabi fa huwa aminu wake da wannan littafin yayi magana yana cikin aminci ba za a tutar da shi ba faja ar-rajulu sai jakadan ya fito fa qala ana yace ni ne qala fa idza qadimta fa atini yace idan ka isa garin da zan je kai ma ka iso ka same ni a garin da zan je ma'ana in na dawo daga wannan ziyarar da zan kai wannan garin na dawo fadata to sai ka zo ka same ni shikenan da yabo ya same shi ya shiga da shi cikin gida suka yi magana sai kamar yadda ya bayyana gashi zamu zo mu ji yace falamma qadima atahu da yabo ya zauna ya dawo fada sai wannan jakada na annabi sallallahu alaihi wasallam yabo ya same shi fa amara qaisaru bi abwabi qasrihi fa gulliqat sai qaisar yasa aka rufe dukkanin kofofin wannan fada thumma amara munadiyan yunadi sannan yasa mai shela ya bayar da shela ala inna qaisara qad ittaba muhammada yace jama'a ku shaida qaisar ya bi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa taraka an-nasraniyya yayi watsi da nasaranci addinin cuci fa aqbala junduhu wa qad tasallahu hatta atafu bi sai ga sojoji da makamai suka taho suka kewaye wajen suka yi ta kokarin su fasa gilasai ko wunduna don su shigo su kama shi fa qala li rasuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qattara anni khaifun ala mamlakati to da yaga haka sai musu wayo ko a ce sai koma da baya sai ce wa wannan jakada to kaga abin da nake jin tsoro dangane da sarautata wannan shine zai hana ni musulunta kenan ma'ana thumma amara munadiyahu fanada sannan sai yasa aka sake yin shela ala inna qaisara qad radiya ankum cewa qaisar ya ga zafin aqidaku dai da kuke kauna shi kuma ya yarda da ku dama ya gwada ku ne ya ga shin kuna son shi ko za ku kyale shi halaka wa inna makhtabarakum ya muku jarabawa ne li yanzura kaifa sabrukum ala dinikum dan ya ga iyakar hakurinku akan addininku ya gane lalle ku jarumai ne masu wakilta addininku ne masu kare addininku ne lalle ya yarda da ku zai kara muku girma kenan da daukaka farji'u yace ku koma fansarafu sai suka koma suka cigaba da harkar su wa kataba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai rubuta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inni muslimun cewa ni musulmi ne wa ba'atha ilayhi bidananir ya aika da wasu kudade na zinari ga annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzon Allah yace karaba aduwallahi ƙarya yake makiyin Allah laysa bi muslimin ba musulmi bane wa huwa ala nasraniyya yana nan a kristancin shi wa qasama dananira ya rarraba waɗannan kudade ga talakawa to kaga manzon Allah ne da kanshi yake ansan musulunci wani hadisi ne ingantacce a cikin sahihi na Ibn Hibbana isnadin shi akan sharadin muslim ne kamar yadda wasu daga cikin malamai suka fada to kaga yanzu wannan ya wanke duk wani sabani da za a yi da wani rigingimu da za a yi amma hadisin kuma ya zo da ta matsala shin kenan yanzu musulmi mutun zai ce ya musulunta a ce ba a karba ba haka bai yiwuwa sai in akwai wato wani dalili da zai nuna wannan musuncin nashi ƙarya ne amma zahiri kawai ba za a ki karba ba yanzu sai mu ce shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ne ya sanar shi cewa wannan musuluntar da yayi ba gaskiya bace da aka yi bayyana amma yanzu mutane ba za su zo wani ya ce ya musulunta su ce ƙarya yake ba su kafa hujja da wannan cewa ai ga wani ya musulunta manzo Allah bai karba ba ko wani wanda yake sabo ko fasikanci a cikin musulmai yace ya tuba a ce ba za a karba ba a'a za a karba da gurgurdan abin da ya bayyana da tubar sa da gurgurdan abin da ya bayyana na gyara halayensa ko dabi'arsa ko addininsa idan kuma wani abu ya bayyana bayan haka sai a mishi hukunci da abin da ya bayyana ma'ana dai mu tafi akan umurna
bizawahir wallahu yatawalla sarair. Ina fata mun gane wannan. To kaji wannan shi ma nabiyu bai musulunta ba, shine wane? Herakal sarkin Rum. Na'am. Faqama ina wa faqama ne kuku faqala ne oke can farkon hadisin oke faqala ne faqala rajulun min alqaumi ko faqama na karanta a qala ne faqala rajulun min alqaumi wa illam yaqbal na'am to sai yace sai na uku dan sako na uku shine wa ba'atha abdullahi ibn hudhafa as-sahmi ila kisra sai kuma aka aika da dan sako na uku jikada na uku na annabi sallallahu alaihi wasallama shine sahabi abdullahi dan huzafata sahmi ila kisra zuwa ga kisra wasmuhu sunan kisra din shine aubaruz abruwais ibn hurmus ibn anu sharwan wadannan sarakuna ne manya manyan kafire wadanda a tarihin sa ma su duk wanda ya hausa rauta kisra to kawai kaman shine Allah yana da total control akan mutane duk abin da ya hukunta shine kawai haka suke wannan mulki na ainihin wato jabberanci sarki ne dan sarki jikan sarki annabi ya aika mishi da wannan sako fa mazzaka kitaban nabi sallallahu alaihi wasallama da ya karanta wasiqan sai yayya ga takarda fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce Allahumma mazziq mulkahu Allah ka yayyaga mulkin sa fa mazzaqa Allahu mulkahu shine Allah ya kikkita mulkin shi tunda ya halaka kamar da annabi ke cewa idza halaka kisra fala kisra ba'dahu wa idza halaka qaisar fala qaisar ba'dahu a cikin hadisin bukhari da muslim dukkanin su duk wanda ya shude shikenan daular ta shude kenan sai dai tarihi sai dai kaji ana ambata irin haka domin yanzu daular kisra ita ce kasashe ne da dama wasu a bangaren asiya mai nisa wasu a can bangarori na ainihin wato yankin turawa amma yanzu duk sun kekkece kasashe ne daban-daban ba su sake zama kasa guda ɗaya ba gashi a kasa mallam yace alladhi fil bukhari abin da ke cikin sahih bukhari a cikin mujallad na 9 na fathul bari kenan shafi na 190 fi kitabil magazi a cikin magazi babu kitabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila kisra wa qaisar babun da ke bayani akan wasiqa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aika wa kisra da qaisar wa ahmad kuma imamu ahmad ma ya fitar a cikin musnad mujallad na 1 shafi na 243 da kuma 305 cewa falamma qara'ahu mazzaqahu yayin da ya karanta wasiqan sai ya yaga kaga ibnu al-qayyim bai ambaci karantawa ba yagawa kawai ya ambata shine yake kara tantance mana shi mai tahqiqin cewa falamma qara'ahu sai da ya karanta mazzaqahu sannan ya yaga ma'ana sai da ya ga abin da ke ciki ya girman kai da taurin kai da rashin arziki ya yaga wasiqa annabi sallallahu alaihi wasallama fa hasibtu anna ibn al-musayyib qala sai mai riwaya yace ina ganin ma ibn al-musayyib mai malamin musa yace fada'a alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an yumazzaqa kullu mumazzaqi sai annabi ya mishi addu'a cewa Allah ya kekkita shi iyaka kekkitawa qala al-hafiz fil fath ibn hajar ya fada cikin fathul bari yace qawluhu fahasibtu anna ibn al-musayyib al-qa'ilu huwa az-zuhri mai fadin wannan magana shine muhammad ibn shihab az-zuhri wanda yake shine daliban ibn al-musayyib a cikin hadisin wa huwa mawsulun bil isnad al-mazkur isnadin da ya gabata na hadisin shine ya ba wannan daman magana ta zama muttasila ba mun katsiya bace sai yace wa waqa'a fi jami'i turqi mursalan yazo a dukkanin hanyoyinsa mursali ne wa ya tamidu an yakuna ibn al-musayyib sami'ahu min abdullah ibn huzafata sahibul qissa kana iya yuwa ya zama ibn al-musayyib ya ainihin saurari wannan karatu ne daga abdullahi dan huzafa sahibul qissa fa inna ibn sa'd zakara min hadithi annahu qala fa qara alayhi kitab rasulillah sallallahu alaihi wasallama fa akhadahu fa mazzaqahu kuma ibn sa'd a cikin tabaqat ya bada labari a cikin hadisin cewa a cikin hadisin sa cewa sai ya dauki littafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta mishi aka karanta mai ma'ana yanzu a wannan riwaya ba shi ya karanta da kanshi ba kenan jakadan ne ya karanta sai ya sa hannu ya karba sai ya yaga. Qala al-Hafiz Ibn Hajar yace wa qawluhu fadin sa in an yumazzaka kullu mumazzaqin fadin da yace wa an yumazzaka an yumazzaku kullu mumazzaqin wa fi hadisi Abdullah ibn Huzafa falamma balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayin da labari ya iske manzon Allah shine sai manzon Allah yace Allahumma mazzik mulkahu Allah ka yayyaga mulkin sa. To abin da yake mana bayani anan shine cewa hanyoyin hadisin sun zo ne watin mursali daga Ibnul Musayyib sai ya bada labarin, kuma Sa'idu dan Musayyib ba sahabi bane, babban tabi'i ne Allah ya ji kanshi da rahama, amma shine yake cewa kissar ta faru. Sai Ibnu Hajarin yake cewa ta yiwu ya zama Ibnul Musayyib ya karba ne daga asalin sahabin da shine jakadan da aka aika shine wato Abdullahi dan Huzafa, ya dauko haka daga abin da ya fahimta a riwayan Ibnu Sa'din, kuma cikin riwayan Ibnu Sa'din sai ya nuna alama kamar muttasili ne tsakankanin dan Musayyib, Sa'idu dan Musayyib da kuma Abdullahi dan Huzafa. Sai dai dama Sa'idu dan Musayyib bai da kura ko misqala daratin game da irsali. Idan yayin irsali malamai suna karba saboda ka'ida sananne ya cewa yakan goce surukin sa ne Abu Huraira radiyallahu anhu. Da kaga hadisin a cikin Bukhari yake, wannan ma yana nuna maka karin karfin cewa tabbatacciyar riwaya ce. Sai kuma dan sako na nawa kenan, na hudu ko wa ba'atha Hatib ibn Abi Balta, sai kuma aka aika da jikada ambasada Hatib dan Abi Balta mai kissar wannan ainihin qadiya ta waccan mata da aka da ya baiwa wasika ta kai wa mutanen Makka kafin fito Makka, an san labarin shi ko? To wannan sahabi radiyallahu anhu manzo Allah ya aika da shi ilal muqawqis zuwa ga sarkin Misra, sarkin Iskandariya shine muqawqis, wasmuhu Juraiju ibn Mina malikul Iskandariya, sunan shi Juraiju dan Mina sarkin birnin Alexandria a cikin kasar Misra Egypt kenan, azimul qibt shine shugaban qibtawa kabilun wannan kasar, faqala khairan da aka kai mishi wasika sai fadi maganganu na alheri, wa qaraba al-amra yayi kusa da al'amarin musulunci, wa lam yuslim shi ma bai musulunta ba, wa ahada lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mariya shine bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyautan wannan sadaka ta shi mariya, wa ukhtaiha da ƴan uwanta guda biyu sirina wa qaisara sunan su kenan waɗannan ainihin bayi su uku, mariya da sirina da qaisara, fatasarra mariya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebance mariya yana sadaka da ita, wa wahaba sirina li hasan ibn sabit ya bayar da sirina kyauta ga hasan dan sabit, wa hada lahu jariyatan ukhra ya kara mishi kuma da kyauta wata baiwar daban, wa alfa mithqalin zahaban ma'ana bayan wadancan guda uku sai kuma wata baiwa daban da shi muqawqis ya kara da ita da kuma watin alfa mithqalin zahaban zinare au dubu kama a ce kilo dubu ko abin nan dubu yadda dai suke auna shi, wa 20 sauban da riguna guda 20 min kibati misr daga cikin riguna mafiya kyau da ake kerawa kasar Misra, wa baglatan shahba da kuma wata ainihin alfadara wadda take fara wa hiya duldul wadda sunanta kenan duldul, wa himaran ashab da wani farin ainihin wato shi ma jaki wa huwa ufayr shine jakin da aka sani na Annabi sallallahu alaihi wasallama mai suna ufayru, wa gulaman khissiyan yuqal lahu mabur da kuma wani bawa wanda aka riga aka mishi fidiya, mutanen da suna yi ma bayi maza irin wannan harkar ta ainihin wato dandaka irin yadda ake ma dan akuya dandaka sai a dandake shi saboda ana so a bar shi dinga shiga cikin mata yana musu hidima, to sai a maida shi wani kawai gashi nan wanda ba ruwan shi da mata sai a zari mishi dan golo ko kuma a dandake shi shine khisi, babu kyau amma ko ga dabba babu kyau yin haka domin lalata dabi'ar da Allah ya halicci mutum ne a ciki, to amma sarakuna suna yin wannan da har anan kasar suna yi sai gan shi ya zama shirgege kamar ba samudi saboda ba kuma zai shiga cikin mata cikin aminci ba a tunanin komai. Allah shi kyauta. Yuqal lahu mabur wa qila an ce huwa ibnu ammi mariya shi cousin ne dan gidan baffan ita mariya din ne,
wa farasan da kuma wani doki wa huwa al-lizra al-lizaz sunan dokin kenan wa qadahan da kuma wani ainihin wato container wanda aka zubo mazubi kaman kace jarka guda min zujajin na ainihin wato wanda aka yi ta jarka ko kuma kwalba ta gilashi ko wa aslan da kuma zuma fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce dannal khabisu bi mulkihi wannan mutumin banzan yayi rowan mulkin sa wala baqa ali mulkihi kuma mulkin shi ba zai tabbata ba dan mulkin duniya ne baya tabbata abin da yana shi musulunta shine tsoran zai rabu da sarauta galibi abin da ke hana mutane karɓar gaskiya kenan tunanin idan sun karɓi gaskiya za su rasa girman da suke da shi ko anan kasa haka ta kan faru so da dama ga mutane ba kowa ne Allah yake taimakon shi ce bari a shi gaskiya at the detriment of girman da yake ganin yana da shi ba ma'ana akwai shehunai da dama na dariku na bid'a waɗanda sanda izala ta zo abin da ya hana su su karɓi wannan gaskiyar shine suna ganin za a watsa musu mutane wasu ma suna faɗa cewa to idan sun karɓa muƙamin su ba shikenan ba su da muƙami ai ba muƙamin da kai a ce ka tuba shine mafi girman muƙami manzo Allah ya ce dannal khabith bi mulki wannan al-khabith wato mutumin banza mara arziki yayi rowa shine ma'anar banna yayi rowa da mulkin sa wala baqa ali mulkihi mulkin shi ba zai tabbata ba zakarahu ibn sa'd fi tabaqat a cikin mujallad na 1 shafi na 260 zuwa da 61 fi zikri ba'athati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ar-rusula bi kutubihi ila al-muluki yad'uhum ila al-islam cikin da yake ambaton bayani akan sakonnin da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya aika wa da sarakuna yana kiran su zuwa ga musulunci wa zakarahu al-hafiz ibn hajar fi al-isaba fi tarjamati hatib ibn abi balta ibn hajar ya ambaci wannan kissa a cikin al-isaba fi tamyiz as-sahaba a wajen tarihin sahabi hatib ibn abi balta radiyallahu anhu wa qala sai ibn hajar yace akhrajahu ibn shahid min tariqi yahya ibn abdurrahman ibn hatib ibn abi balta an abihi an jaddihi qala yace ba'athani rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama ila al-muqawqis malik al-iskandariya manzo Allah ya aika ni zuwa ga muqawqis sarkin iskandariya faji'tuhu bi kitabi rasulullahi sallallahu alayhi wasallama al-haditha yace ka karanta fathul bari mujallad na 7 shafi na 97 wannan shine jakada na ainihin wato hudu kenan ko karan manta yana mana lissafin jakadu ne guda 7 wadanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aike su rana guda wa ba'atha shuja' ibn wahb al-asadi ila al-harith ibn abi shamir al-ghassani malik al-balqa sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika da shuja' ibn wahb al-asadi zuwa ga sarki mai suna al-harith ibn abi shamir al-ghassani malik al-balqa sarkin balqa fa qala ibn ishaq wal-waqidi ibn ishaq ya fadi wannan da kuma al-waqidi qila wani kuma yace innama tawajjaha li jablat ibn al-ayham wannan dan sakon an aika shi ne zuwa ga jabla ibn al-ayham wa qila wasu kuma sun ce tuwajjaha lahumma ma'an an aike shi zuwa gare su ne su duka biyu wa qila wasu kuma suka ce tuwajjaha li hiraqala ma'a dihya ibn khalifa shuja'u an aike shi ne zuwa ga hiraqal yana tare da Dihya ibn Khalifa wallahu a'lam ibn qayyim yace Allah shi yafi sanin me ye daidai sai kuma dan sako na 6 jakada na 6 shine da malam yace wa ba'asa salita ibn amr ila hawzata ibn ali al-hanafi bil yamama sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika da salit ibn amr zuwa ga hawza ibn ali al-hanafi dan khalifa kabilar banu hanifa kenan bil yamama a kasar yamama fa akramahu ya girmama wannan dan sako wa qila wasu suka ce ba asahu ila hawza wa ila sumama ibn as-salim al-hanafi ya aika shi zuwa ga hawza da kuma zuwa ga sumama dan as-sal al-hanafi falam yuslim hawza hawza din tan bai musulunta ba wa aslama sumama sumama ya musulunta ba'da zalika daga baya ayan tunan sumama yana da kissa sananne a cikin tarihin musulunci fa ula'is sitta wadannan duka guda 6 qila an ce humul ladina ba'athahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi yawmin wahid, an ce sune wadanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aike su a rana guda, amru dan umayya, dihyatul kalbi, abdullahi dan huzafa, hatib dan abi balta'a, shuja'u da salitu ibnu amr, wadannan guda shidan yace sune aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya aike su rana guda. Sai cikon na bakwai shine wa ba'sa amr ibn al-as fi dhil qa'da sanata 80 ila jayfar wa abdullahi ibnai al-julaydi al-azdiyaini ga umar, ya aika da sahabi amr dan as a cikin watan zulqa'da na shekara ta 8 bayan hijira zuwa ga jifaru da abdullahi ƴaƴan al-julaydi, dukkanin su guda biyu ƴan kabilan azni, larabawa ne azdawa a umman. Fa aslama, dukan suka musulunta, wa sadaqa suka gasgata, wa saddaqa suka gasgata, wa khallaya baina amrin wa baina sadaqati wal hukmi fima bainahum, kuma suka kyale amr dan as ya zama shike an san zakka, shike yin hukunci hukunci, shine wakilin kasa ko shine kantoman kasa, suka sauka daga mulkin da suke da shi wanda suka gada na iyayensu, suka ba shi dama a wannan kasa ta Oman ya ci gaba da aikin karban zakka da kuma yin hukunci hukunci, ba da fatawa da karantawa. Falam yadhal fima bainahum hatta balagatu wafatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, haka ya zauna a cikin su wajen shekara biyu bai bar inda suke ba har sai da labari ya iske shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wafati. Wa ba'asal ala'a ibn al-hadrami, sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika da sahabi ala'u dan hadrami ila al-mundir ibn sawa al-abadi malik al-bahrain qabla mansarifihi min ji'rana, yace sai kuma annabi ya aika da al-ala ibn al-hadrami zuwa ga mundir ibn sawa al-abadi sarkin bahrain, wannan qabla mansarifihi min ji'rana, kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga ji'rana. Wa qila wasu kuma suka ce qabla al-fathi, kafin fatu makka ne, fa aslama wa saddaqa, shi ma ya musulunta kuma ya gaskata sakon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. A kasa malam yake cewa ji'rana bi kasri awwalihi ijma'an, ana yi majimun nan ta farko kasra ne da ijma'in malaman lugha. Thumma inna ashabal hadithi yuksiruna aynahu, sannan su kuma malaman hadithi suna yi ma wannan aynun din kasra, su ce ji'rana maimakon ji da dauri sai su ce ji'i. Wa yushaddiduna ra'ahu, sannan sai su yi mara'un shadda suna cewa ji'irana maimakon ji'irana. Wa ahlul itqan wal adab yukhatti'unahu, masana wanda suka goge a larabci da adabi suna kuskurantar da malaman hadisi wajen wannan wasalin. Wa yuskinuna al'aina, suna yi ma ainun dauri su ce ji. Wa yukhaffifuna ra, ita kuma ra'un simata wasali babu shadda, shine takhfif din, sai zama ji'rana. Wa qad hukiya an al-imam ash-shafi'i rahimahullahu annahu qala, arwaytu an cirato zance daga imam ash-shafi'i, wanda shi yana ci ne da fufuke biyu kenan, malamin hadisi ne kuma malamin lugha ne, to yanzu ya bi malamin lugha zaka ji magana da yayi akan malamin hadisi, yace al-muhaddithuna yakhta'una, malaman hadisi suna kuskure fi tashdid al-ji'rana wa takhfif al-hudaybiya, malaman hadisi suna yin kuskure wajen su ainihin shadda ma ji'rana, suna cewa ji'rana wa takhfif al-hudaybiya, da kuma su yi ma hudaybiya takhfifi. Wal ji'rana baina makka wa ta'if, ji'rana wani wuri ne tsakanin makka da ta'ifa, inda annabi ya dau harama din nan ta umra ta qaba'i ko wahiya ila makka aqrabu, ta fi kusa da ainihin makka fiye da kusancinta da ta'ifa. Nazalahan nabiy sallallahu alaihi wasallama lamma qasama ghanaima hawazi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya da zango a wajen lokacin da ya ainihin raba ganimomin da aka debo a yakin hawazin hunay kenan. Marji'uhu min hunay, min gazoti hunay, san da yake hanyar dawowa madina daga yakin hunay. Wa ahrama minha, anan ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya dau harama
sallallahu alaihi wasallama walahu fiha masjidin, akwai ma masallaci inda yayi a wajen. To kaji wannan magana daga Imam ainihin Shafi'i. Kuje na faɗi wannan magana sai dai ina ganin jiya nayi kuskure, nayi taklibin ta kenan, cewa Hudaybiya da ake cewa shine daidai ba Hudaybiya ba ko takhfifin ne ba daidai ba ko yawa takhfifin ne ba daidai ba gashi kamar ni inda yace suna kuskure wajen takhfifi din Hudaybiya shine abin da ya kamata a karanta Hudaybiya da shadda ji'rana babu shadda babu shadda kar a ce ji'rana kar kuma a ce Hudaybiya sai dai ji'rana da kuma Hudaybiya to su malaman hadisi kamar Imam Shafi ya fada suna yin wannan kuskura kuma ya riga ya bi bakin ainihin wato daukacin mutanen da suke harka hadisi zaka tara haka suke furta wannan Allah shi kyauta sai mala yake cewa a sama dan sako na gaba da annabi ya aika shine wa ba'atha al-muhajir ibn abi umayyah al-makhzumi ila al-harith ibn abd kulal al-himyari bil yaman yace sai kuma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya aika da wani mutum mai suna al-muhajir ibn abi umayyah al-makhzumi dan kabilar banu makhzuma zuwa ga wani sarki mai suna al-harith ibn abd kulal al-himyari bil yaman wanda yake kasar yaman fa qala sai yace sa anzuru fi amri zan yi shawara zan yi tunani ma'ana bai musulunta ba kuma bai ƙaryata kai tsaye ba wa ba'asa aba musal ash'ari sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da abu musal ash'ari wa mu'adh ibn jabal da kuma mu'adh dan jabal ila al yaman ya aika da su har ila zuwa kasar yaman inda sirafihi min tabuka sa'ad da yake dawowa daga tabuka wa qila wasu kuma suka ce bal sanata asharin min rabi'in al-awwal da'iyaini ila al-islam ya aike su ne a wata ainihin wato a shekara ta 10 a watan rabi'ul awwal na shekara ta 10 kamar shekara guda kafin rasuwarsa kenan ya aika su da'iyaini a matsayin masu wa'azi ila al-islami suna kira mutane zuwa ga musulunci fa aslama ammatu ahliha sai daukacin mutanen kasar Yaman suka musulunta tau'an da sarran su ba bisa an takura musu ba min ghairi qitalin ba tare da an yaki ba thumma ba'asa ali ibn abi talib sannan ya aika da sahabi babban sahabi shine sayyidina ali dan abu talib Allah ya kara masa yadda ilaihim yabsawun su wa wafahu bi makka fi hajjatil wada sayyidina ali ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallama a makka a aikin hajjin bankwana za ku iya tunawa kissa tana nan shahararriya ya taho da raƙuma da yawa dinnan wanda bai rusu da kasar Yaman har yake cewa shi ya dauki harama ne irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma jakada na 12 wa ba'atha jarir ibn abdullah al-bajali ila dhil kala'i al-himyari haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika da jarir dan abdullah al-bajali zuwa ga dhil kala'i al-himyari wa dhi amr da kuma dhi amr yad'uhuma ila al-islam yana kiran su zuwa ga musulunci fa aslama dukkanin su suka musulunta wa tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa jarirun indahum manzo Allah ya rusu ne a daidai lokacin da jarir din can yana can inda suke wa ba'atha amr ibn umayyah ad-damari har ila yau kuma aka sake aikawa da amr dan umayya wancan da aka aika zuwa ga najashi ko shi aka sake aikawa zuwa ga ila musailama al-kazzab zuwa ga musailama al-kazzab wannan kasur goma makaryacin kafirin nan bi kitabin da wasika wa kataba ilayhi bi kitabin akhara ma as-sa'ib ibn al-awwam akhi az-zubair falam yuslim manzo Allah ya saki aika mai da wani sako ta hannun as-sa'ib ibn al-awwam dan uwan sahabi zubair dan awwam falam yuslim musailama bai musulunta ba babban kafiri ne sai da aka kashe shi sannan hankali ya kwanta sannan sai kuma wani dan sako har ila yau shine wa ba'atha ila farwat ibn amr al-juzami yad'uhu ila al-islam aka saki aikawa zuwa ga farwat dan amr al-juzami ana kiransa zuwa ga musulunci wa qila an ce lam yub'ath ilayhi wai ba aika masa da wani sako ba wa kana farwat amilan li qaisara bi ma'an wannan farwat ya kasance wakili ne
gwamna ne na mulkin Kaisar a kasar Ma'an fa aslama ya musulunta wa kataba ila annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bi islami ya rubuto da manzo Allah sakon cewa shi fa ya musulunta ya bi Allah wa ba'atha ilaihi hadiyatan ma'a mas'ud ibn sa'd ya aika wa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta tare da mas'ud dan sa'd wa hiya baglatan shahba ita ce wata farar alfadara yuqalu laha fidda haka sunanta yake wato alfadara din zaka ga suna yawan bada kyauta da ita saboda dabba ce ta alfarma wanda ake bayar da kyautarta alamar girmamawa wa faras yuqalu lahu az-zarab yayi ka mishi da kuma wani rako ne doki wanda ake ce mishi az-zarab wa himar yuqalu lahu ya'fur da kuma wani jaki mai suna ya'fur kaza qalahu jama'atu haka wasu malamai suka ce wadh-dhahiru abinda yake zahiri wallahu a'lam Allah shi fa sanin daidai anna ufairan wa ya'fur wahid cewa da ufairu wancan da aka ambata a baya jakin nan wa ya'fur da kuma wannan ya'fur wahid guda ɗaya ne ufairu tasghiru ya'furin tasghiru tarkhim yace domin ufairu a larabce tasghiri ne da igalau ne na lafazin ya'fur kuma an yi tasgirin ne bisa ka'ida ta tarkhimi ba ka'ida ta kiyasi ba domin a tasgiri na kiyasi shine a juya lafazin da yake ainihin wato na suna mukabbar zuwa sigogi sanannu zuwa sigogi na tasgiri wanda suke sanannu fu'ail fu'ail da makamantansu amma kaga wannan ba haka bane to akwai tasgiri na tarkhimi wanda ainihin wato ake yin shi ba na kiyasi bane tarkhimi shine a dinga kiran mutun da kira wanda yake nuna alamar kusanci da ja a jika ya Aish ko makamantansu suna cewa wannan tarhi a yanki suna a rage harafi daya a ainihin sulasi wanda ba shi da dauri a tsakiya ko harafi biyu a ruba'i ko mansur sai a ce ya mansu da ire-iren su to irin wannan shine tarhimi wanda ake na kiyasi ko kuma tarhimi na tasgiri na nuna kusanci kamar da zaka ce ma yaro karami sai a ce ƴan Zainabuwa ko ƴan Fatimal le ko ƴan Aisha le haka irin wannan kaga nuna kusanci ne da ja a jika ko da a ce dan aminan le haka irin wannan ba wasu suna faɗa ba to shi ne tarhimi din kaga ya saba wa ka'ida asalin tasgiri ba ana nufin aminu karami bane da gaskiya a jan yaron a jika ne ko mutumin a jika ina fata mun fahimci wannan da haka sai Ibnul Qayyim ya karkata akan cewa shi yana ganin guda ɗaya ne sunayen waɗannan sunayen abu ɗaya ne amma saboda sunan ya zo daban-daban ne sai wasu suka dauka dabbobi ne daban-daban wallahu a'lam wa ba'atha aswaban wa qaba'an min sundisin mukhawwasin bizahabi ya aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tufofi tufa da kuma ainihin wato abin nan kamar kace alkabu waɗanda suke an yi su daga min sundus daga ainihin sundusi mukhawwasin bizahabi wanda aka yi mishi dinki aka mishi beza da abin zinariya faqabila hadiyatahu ya anshi kyauta na wannan riguna na alfarma wa habali mas'ud ibn sa'din ithnatay asharata uqiyatan wa nasha ya ainihin baiwa mas'ud dan dan sa'd shi dan sakon kenan ya bashi kyautan uqiya ainihin 12 da dauri da kari na ainihin wato zinariya wa ba'atha ayyasha annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake aikawa da ayyash shine jekada na gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ila ibn rabi'ata al-makhzumi bi kitabin ila al-harisi wa masruhin wa nu'aymin bani abd kulalin min himyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da wadannan wannan sako ta hannun ayyash ibn abi rabi'ata al-makhzumi zuwa ga wasu mutane guda uku sune al-harisu da masruh da nu'aym ayyan abd kulal a himyar wancan abd kulal din da aka ambata a baya wanda yace mene yace sa'anzuru fi amri ko daga baya an sake aika mashi da ainihin ƴaƴansa aka sake aika musu ayin kullura a can haris din guda ɗaya ne aka aikawa al-haris ibn abdukulan nan kuma sai annabi sake hadawa da masruh da nu'aym waɗanda ƴan uwa ne ga haris din ya sake aika musu da wannan sako to abin da ya kamata mu lura ga waɗannan sakonni shine na farko annabi sallallahu alaihi wasallam bai aika da wannan sakonnin ba sai da gwamnatin shi ta yi karfi ya zama yana da saula yana da ainihin shi ma ya zama a first recon with ba wanda yake kare ta karfin su a kasashen an ji labarin su an ji labarin irin tsarin gwamnatin su da irin karfin da suke da shi da irin yadda suka iya kayyaka kashin bayan waɗanda suka yi gaba da su da wanda suka hana su yin addini irin mutanen Makka irin Hawazin irin Khaybara da makamantan su kaga yanzu kowa yana da sadiqatu ilmin akan cewa waɗannan fa za su yi wani abu to lokacin ne kake da karfin da zaka iya kira irin wannan ma'ana sabon mai wa'azi wanda ya fito yanzu din nan bai iya yin bai iya zama wani force bai iya zama wata kuwa dole sai in ya kafa wa'azin ya kafa kenan sai ya zama an yi recognize din cewa lalle wannan ya isa wata tsiya sannan ne za a iya saurara mushi ya kamata masu wa'azi su fahimci wannan jama'a don ka fara wa'azi kawai yanzu ko karantarwa ko kuma kai ne mai tafsiri baka fitowa ka tunkari wasu matsaloli ire-iren waɗannan ko kuma ka ce za ka yi ainihin wato sa'in sako aikawa da sakonni zuwa ga shugabanni dan ba su ma san ko kai waye ba tukun sai kamar sai an ji sunanka an ji labarinka an san da kai sannan za ka iya yin wannan aikin kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Makka farkon al'amari ba irin wannan tsarin yabu ba kuma har a hakan ka ji da damun su ba su karba ba musamman wanda suke ganin su ma isassu ne ina fata mun gane wannan jama'a wannan ya daga cikin fiqhun da ya kamata mu karanta dangane da tsarin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bi wajen wa'azin sa farko ya kokari ya ainihin kama makusanta talakawa waɗanda za a yi aiki da su waɗanda suna da saukin su karba domin su ba su da wannan abu da za su yi asara suna neman ma abin da zai daga darajar su ne kuma Allah ya taimake su suka samu su ne farko wanda za su fara karban kowace da'awa ta gaskiya a duk inda take ana nan al'amari ya girmama al'amari ya kai ya kawo kuma har annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ga matakin da yake irin waɗannan sakonnin yana aika waɗannan mutane kuma yana musu ainihin wato bayanin addini da nuna musu hadarin su ki musulunta da kuma zunubin da ke cikin in ba su musulunta ba to da su da duk mutanen da ke kasan su zunubin yana kansu waɗannan sakonni wasiƙun suna nan za mu zo mallam zai kawo mana samfur na wasu daga cikin su a can gaba insha Allah kuma wanda yake son ya ga samfur din da wuri yana iya koma cikin littafin Bukhari a cikin kitabu Bada'il Wahyi sai mallam yace faslun fi mu'adhdhihi sallallahu alaihi wasallama wannan fasli kuma zai mana bayani akan ladanai waɗanda suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aikin ladanci kiran sallah ta da iqama da makamantan su wa kanu arba'atan su ladanan guda hudu ne اثنان بالمدينة بلال بن رباح وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكوي قدابي واندسك ذناء أسر مدينة سني بلال كمان كتير شيني تشيب لادن كينا واننقو شيني واندي فار ومنزع الله صلى الله عليه وسلم كيران صلى وأمر بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى سيكما نبي شيني أمر بن أم مكتوم ابن أم مكتوم دا أكي تشيوا al-Qurashi al-Amiri ba Qurashi kuma dan kabilar Banu Amir al-A'ma makahon nan wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiran sallah na biyu musamman da asuba kamar yadda aka shafa dana daga cikin sunna a masallatai na ahlus sunna a samu ladanai guda biyu waɗanda za su dinga kiran sallah musamman da asuba suna nauba kullun a san wane shike kiran sallah na daya isan da aka ji muryar sa to an san wannan kiran sallah na farko ne wanda bai halasta a yi sallah ba kuma ya halasta a ci abinci ga wanda zai azumi ko sai kuma kiran sallah na biyu da an ji muryar wane an san wannan shine wanda ya haramta a ci abinci ya halasta kuma a yi sallah to haka ladanai suke yi a masallatan ahlus sunna dan hakan ya zai rage wa mutane wato kokwantan wani kiran sallah ne da zaran an ji kabbara farko da zai yi an san muryar sa to an san wane ne ke kiran sallah to kiran sallan nan ga ma'anar shi haka suka rayu shi ibn umm maktumin ma aka ce sai ma an gaya mushi cewa tashi ka kira sallah asuba ta yi alfijir ya keto sannan za a rike hannun sa ya hau kan matatakalar da yake hawa ya ainihin kira sallah shi kuma biladu shine yake yin kiran sallah ya tsala shi cikin dare ko da annabi yake cewa idan kun ji kiran sallan biladu ku ci ku shafa innahu yu'adhdhinu bilailin shi yana kiran sallah ne cikin talatainin dare fakulu washrabu hatta tasma'u nida'a ibn ummi maktumin fa innahu kana rajul rajulan a'ma kaza 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 hadisi na cikin Bukhari wadannan ladane guda biyu suna ainihin kasar Madina ne kuma daga cikin ka'idar da in za a nadi ladani shine a samu ladani na farko tukunna wanda ya san abun a ilmanci ya san meye zawali ya san shafaki ya san na ƙarya da na gaskiya shafakin ya san yaya ake gane lokacin sallar la'asar ya san ya zama yana da wannan fiqhu ba wai kai a zo a rataya mishi kalanda timing committee wannan daga cikin bid'a da mutane suka kawo masallacin musulmai gashi nan ya zama ko ina ga magari asuba karfe 6 da minti 3 liman minti 5 magariba sunset to me yasa asuba ba a ce sunrise ba wannan tunda shine asali azhar a ce abin nan zawali to amma ga zawali aka fara mafi yawan manyan kasan nan ba su gane me ake nufi ba saboda ba kowa ya san zawali ba kamata yayi in ma za a rubuta abin da yake shine asalin nan sunna jama'a kuskure dogaro ka cokan ko yanzu a harkar sharruwa da sahur mutane sun dogara ne ka cokan game da wannan kanan da timing committee to wannan canza addinin musulmai ne kuma annabi cewa mu al'umma ce wanda ba ma rubutu ba ma karatu ma'ana lissafin mu na watanni da lissafin lokuta ba da rubutu da karatu ake ba duk yake a lokacin ba akwai rubutu da karatu ba wai babu bane a zamanin akwai lissafin an iya shi amma ba al'adar larabawa bane da a ce annabi yana ganin da bukata sai ce bari mu je mu koyo mu yi kamar yadda suka koyo wasu abubuwa suka yi amma cewa kar ku yi azumi sai kun gan shi ko la tasumu hatta tarawul hilala da haka wannan lissafin sai dai amfani da shi ya rage wa mutane matsalan ya za a gane ba za a ce kawai kowa ya runguma hannun shi ai an yi lissafi astronomy an ce za a ga wata kawai gobe azumi irin da ake a kasashen kamar su Malaysia da India da makamantansu ba ruwansu da duban wata kawai lissafi suke da na'ura to wannan ya saba karantawa Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wajen lokutan sallar shi ma kawai a ce azhar 1 saura minti 3 la'asar 4 saura minti 5 magariba 8 saura minti 3 sai ai nan a ce gari kaza plus 3 gari kaza minus 3 duk wannan jama'a ba da shi ya kamata asiri a dogara ba zai iya bada dai ya bada wato muqaraba kusanci domin abu ne na ilimi waka 89 din shi amma a ce an dogara da shi kaco kan yanda ake a masallatai gaskiya kuskure ne ya kamata ladani kafin a nada shi tukunna na farko masallacin sai su aika da shi je ya koya me iya ba sama ya kamata a ce kuma kartuno koyi da ladanci idan ake koyi da aikin likita ake koyi da aikin dan sanda ake koyi da kafinta ake koyi da tela ma ba koyi da ladan a raina ladanci ba koyi da shi ana ganin kaman ba abu ne mai daraja ba sai wanda kawai ya tsufa yaga ba abin da zai ya ci rai da samun kudi a duniya wai sai ce zai ladan to kamata yayi tun farko ya zama ya iya in ya iya kuma ya san abin a ilmance cewa la'asar idan inuwa ta kai tsawon abu ko magariba da zarar rana ta fadi ko shafaki in ya bace shine isha to ya san a ina ma ake ganin shafaki dan wani ma bai san ta ina ake kallon shafaki ba sannan ya zama yana da ainihin sauti mai dadi mai ƙara wanda za a ji kai zo yana kiran sallah ka ji kaman ƙaran tsohon mota kunna mutane ya sukkul azan kar ai haka babu laifi kenan ai musu interview a gana waye yafi ko babu laifi a tarbiyanci murya ai riyadan muryan ya goge akai ana so a ji kiran sallan yana da dadi domin sha'ira ce mun sha'irin Islam sannan kuma ya zama baya karban albashi to wannan shine malamai suke sabani daga cikin magagarin da suka yi shine idan wannan kiran sallan ya zama yana yi ne amma yana da wasu harkoki da yake yi na rayuwarsa to ka a bashi albashi kai ya karba yafi mishi alkhairi amma idan ya zama wannan aikin da yake ya hana shi wata harkar rayuwa to babu laifi a bashi madadin lokacin shi da aka tani ba ainihin wato madadin kiran sallan ba wannan ma malamai ne suka bada fatawa amma karara abinda annabi faɗa shine kada a dauki ladani mai san kuɗi kuma idan aka bashi ladani yana a san kuɗi to da sunan ladanci to ya anshi ladanci Allah shi kyauta kaga yanzu ba haka ake ba amma dai mu dai alhamdulillah kaga ladanan mu din da aka je kuma kaka je za su kira sallah insha Allah kuma kaka je ladan masallacin da zai kira sallah in Allah ya so kuma za a saurara da haka ya iya furta aswat din ya zama ya san abin da yake a cikin abin da yake ba da ka ba ko kuma abin masallaci ashwaiyat kowa kawai duk wanda yazo ga ɗan izala ka san my last speaker musamman tana da ƙara duk wanda yazo kawai sai kawai kunna ya fara kiran sallah arasa waye lada ne kar ku sake go masallacin ku haka ya zama akwai ka'ida wanda ba a saba kai ya kira ina fata mun gane wannan jama'a sai yace wa bi quba sannan a garin quba kuma akwai sa'ad bin al-qard maula ammar ibn yasir sa'ad al-qard wanda yake bararran bawa ne na ammar dan yasir shine ladanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a masallacin quba wa bi makkata a garin makka kuma akwai abu mahdhura akwai sahabi abu mahdhura wasmuhu aus ibn mughira al-jumahi sunan shi aus dan mughira al-jumahi wannan sahabi wadanda suka zo a lokacin fatuhu makka ne ko suna ɗan matasa haka suka zo wai suna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shigantaka in sun ganshi suna makale murya suna kwatanta kiran sallah sai manzo Allah ya ji shi da murya mai dadi lafiyayya sai ya kira shi sai ya dafa kanshi mai addu'a daidai goshe ce Allah ka shirye da wannan yaro yace nan take sai naji musulunci ya ratsa zuciyata shikenan da ya musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mishi yadda kiran sallah yake yace ka zauna a makka kai ne ladan an ce an fi shekara 300 a makka bayan musulunci bayan wannan lokacin zuriya shine suke kiran sallah abin ya zama irin zaka an ce sarkin ladanai ko limamin kona dole sai gidan ko to haka su ma suka zama shine aka ce wannan gashi inda annabi ya dafa bai taba aske shi ba har ya mutu haka gashi yake zuba a jikin shi inda ka san jikin doki a ce ka rage wannan gashi mun ya ce ina annabi ya taba dafa wajen ba zai yi aske shi ba haka yake tattare shi ya lankaya shi ya nan da shi har ya mutu bai taba aske wannan gashin ba Abu Mahdhura kenan babban sahabi ne radiyallahu anhu gashi aka samale yace akhraja Abu Dauda ne ya fitar a cikin ainihin wato okay wa kana Abu Mahdhura minhum yurajja Abu Mahdhura ya kasance minhum daga cikin su yurajjul adhan yana yin tarji'i Abu Ammar kune ladane ya tarji'in ne yake ne shine akwai maimai go da ake yi na ash-shahadatai akwai kiran sallah kala kala ne ba iri ɗaya bane kadai akwai kamar kala uku da ya inganta akwai wannan gama gari wanda kowa yake shine mai kabbara a farko guda hudu sauran abubuwan kuma duka biyu kenan ko akwai kuma mai kabbara a farko guda biyu da murya mai ƙarfi sai kuma shahada guda biyu da murya ta ƙasa ko da kuma shahada guda biyu da murya ta sama to wannan ma tarji'i ne ko kuma mai kabbara hudu amin kabbara biyu shahada guda biyu da murya a sama sai ka gama shahada kuma kai ashhadu anna muhammadar rasulullah na ƙarshe me kun ka fita hayya ala sala sai kuma ka dawo ka sake maimaita shahada Allah sana fada daidai da ni na manta rabon da kira sallah da nake yi kiran sallah na din na rike da yake amma yanzu in nayi kuskure ga Abu Ammar na akwai kuskure ko eh na uku ko kabbara hudu ha kabbara hudu aka kware ko aka yi hudu aka yi biyu a cikin ruwaya Abu Dauda ya zo da haka ana yin hudu sai ai shahada biyu kaman za a tafi a sake yin kuma shahada biyu tarji'i ne shi ma ko kuma kabbara biyu ko hudun da duka ya halasta to kaga kala kalan kiran sallar nan ya kamata ladane su dinga nawawa dan abin da ke faruwa shine idan kana ce kana yin daya bayan wani lokaci in ka zo kai wannan sai mutane su samu sadma sai a ce wannan kuma wani iri ne ko kai ma kanka in ka je roje ka je ana yi me yake faruwa da mafi yawan karatukan da mutane suke jin su baki ai babu su san su bane an karanta amma ba a dabbakawa to randa wani yazo ya fada sai a ce kai ba taba jin wannan ba kuma yana cikin bulugul maram ala tun shekaru 25 kuma kowa da yake yin izala ya yi bulugul maram amma an ce sun isra sai ce bai taba ji ba sai a ce dauko bulugul maram din shi tsohon da ya siya tun nada mara tahqiqin nan sai a nuna mai a ciki sai ta mamaki ko yace ai mutun a gaban Abubakar kuma mun yi Buhari ba mu taba jin wannan ba sai a ce zai ka dauko Bukharin ka da ya dauko sai a ga a wurin ma har yayi wani dan alama haka alama darasu ya je wannan karatun amma ya manta saboda bai taba tunani ya kamata ya aiki da hadisin ba. Lakin ana nawawa jama'a, ana maimaita su lokaci bayan lokaci, duk sai ya zama ana da ainihin wato ana raye karatun. Kuma dama shine zakatul ilm. Karatun hadisi da aiki da shi ko shine zama lafiya ga musulmi. Shi kadai. To sai ya ce wa yusannil iqama, kuma yana yin iqama bibiyu. In yazo wajen iqama kuma yana fadan shi bibiyu da kada kamata sala. Wa bilalun la yurajja. Bilalu baya tarji'i. Ma'anan yana yin tasniyan iqama din can shine yana yin iqama kamar kiran sallah. Kamar gama garin kiran sallah. Akwai iqama da tayi kama da gama garin kiran sallah din nan da ake kullun ko? To haka yake yin kiran sallah, yake yin iqamar sa. Wa yufridul iqama. Shi kuma Bilalu yana yin ifradin iqama. Ita ce wannan iqama gama gari da malikiya suka ce a dinga yi, amma banda wajen kada kamatus sala ko kada kamatus sala ba a yin daya, hadisin bai inganta ba, amma malikiya sun kale mata. Samahumullah. Fa akhadha ash-Shafi'i rahimahullah wa ahli Makka bi adhani Abi Mahdhura. Da yake Shafi'i ba Makke ne, shi da mutanen Makka sai suka dauki mazhabin Abu Mahdhura wajen kiran sallah shi suke yi. Wa bi iqama wa iqamati Bilal, suka rike kuma ainihin wato iqama Bilal. Wa akhadha Abu Hanifata rahimahullahu wa al-Iraq bi adhani Bilal, su ko mutanen Iraki sai Abu Hanifa ɗan mazhabin ashabur ra'ayi, Allah ya gafarta mu Abu Hanifa, sai suka rike ainihin wato irin kiran sallan Bilalu wa iqamati Abi Mahdhura, sun yi canji kenan. Wancan su rike kiran sallah daya, su rike kiran sallah mutun daya da iqama mutun daya, wannan kuma su rike iqama mutun daya da kiran sallah mutun daya. To dukan daidai ne, duka ikhtilafu tanawwu ne. Kada wani ya ce wani bai yi ba, wanda bai yi ba kawai shine wa mai wannan kadi kamatu salatin guda daya, wannan munkari ne, wannan canjin wanda an zo ana hayya al-salah hayya al-falah kaza kaza kaza, ana ta ifradi a wajen ta da iqama. Idan an zo kadi kamatu salat ita ma sai a yi mata daya yadda aka yi masauran, wannan ba daidai bane. Wannan shine kadai abin da yake munkari a cikin abubuwan da ake. Za a zo can gaba za a yi bayani sosai, in yabo babi magana akan fiqhun da ke ciki insha Allah. Nan kawai yana fada mana labarin suwaye ladanan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Wa khalafa Malik wa ahli Madina bi adhani Bilal wa iqamati. Wa ahli Madina, su ko mutanen Madina, wa ahli al-hadisi, su ko malaman hadisi, wa ahli al-Madinati, da malaman Madina su Maliku kenan ko? Ko dake Maliku ya saba. Sai su kuma sai suka dauki bi adhani bilalin wa iqamati, sai suka rike kiran sallan bilal da iqamar sa. Wa khalafa malikur rahimahullahu fil mawdi'aini, shi kuma maliku Allah ya gafarta masa sai ya saba a wuri guda biyu. I'adatu takbir, maimaita kabbara din ayi su guda hudu ko, wa tasniyati lafdil imama iqama, da kuma fadan lafazin kadi kamatus sala su biyu. Fa innahu la yukarriruha, Maliku baya maimaita ta, malikiya ba sa maimaita wannan, amma kuskure ne. Kuma sai a ce Allah ya gafarta wa Maliku. Ga waɗannan malamai ga baki ɗayan su, mu ka'ida da muke tafiya akai shine ba ma bin wanin su akan abin da ya saba wa sunna, amma kuma ba ma kyara ko ɗayan su, ba ma aibata ko ɗayan su. Tare da cewa daga cikin su akwai wanda an samu malamai da dama sun aibata shi, shine Abu Hanifa. Wani lokaci yakan samu kanshi a cikin kuncin da malamai ba sa daga mishi kafa. Kaga Ibnu Abi Shayba a cikin musannaf yana da kitab mai zaman kanshi, kitabun raddi ala Abi Hanifa. Idan ka karanta cikin littafin Sunan Kubra na Baihaqi, zaga Baihaqi ya rawaito maganganu da dama wanda suke nuna ana gegara Abu Hanifa, ba a daga mai kafa. Kamar ya rawaito daga ainihin abin nan wannan Abu Kimam Muhammad din nan, Yahya dan Ma'in ko, cewa an bashi labari a hadisin al-bay'an bil khiyar, malamai tafarraka, masu ciniki guda biyu suna da zaɓi matuƙar ba su rabu ba. Yanda ake zaune ɗin nan yanzu, tun da aka fara karatun nan sai kuka cinikin hansar da wani, to ka daga nan har a tashi a rabu, kowa na da ƴancin ya ce ya fasa. Sai an rabu da malamin ya karantar da wannan hadisi, Yahya dan Ma'in, sai aka ce mishi to kaji, amma dai Abu Hanifa da mutanen ƙasar Kufa an gaya musu hadisin nan. Abu Hanifa ya ce to yanzu idan a jirgiro suke ba, idan dogo tafiya bai a jirgiro ba, sai a ce cinikin bai yi ba har sai bayan wata uku in sun rabu. Ma'ana ya kawo hadisin wani tarnaki kenan ko, sai kai malami ce to Allah zai mishi sakamako akan abin da ya faɗa wallahi yasibu ala ma qala haka kawai yace har kaman wato bai ji dadin abin da aka ce Abu Hanifa ya faɗa ba to ashabu ra'i suna da irin waɗannan maganganun kusan in har zai yi a zargi wata mazhaba to ta su ce amma duk da haka bisa magana ta adalci ba a zargin su akan son zuciya musamman saboda mazhabin ya kafu ne daidai lokacin da ba a gama tattara hadisi wuri daya ba sai suna ta aiki da wasu aqisa da wasu kaidoji na kiyasi daga baya kuma sai aka ga wasu daga cikin kaidojin sun saba wa ainihin abinda suna ta tabbatar dan aka samu irin haka sai a musu ainihin tarahum a ce Allah ya ji kansu da gafara ba tare da an kyare su ba Allah ya gafarta musu gabaki daya sai malam ya ci gaba da cewa fasdun fi umara'ihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan fasli shi kuma zai magana ne akan umara shuwagabanni waɗanda manzo Allah ya ba su aikin ministoci special advisors masu ba da shawara na musamman directoci manyan sakatarori na hukumomi famsec da makamantansu waɗanda yake harka da su ta gudanarwa wanda yake aikawa da su garuruwa sai su zauna su harkan mulki ko su wakilce shi a wajen aikin haji ko a wurin wani taro ko ya ba su ainihin jira a Madina idan zai tafiya sune umara minhum bazan ibn sasan daga ciki akwai bazanu ibn sasan min waladi bahram bahram jur amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala ahli yaman kulliha ba'da mauti kisra manzo Allah ya daura shi akan kasar yaman gabaki dayanta bayan mutuwan wancan kafiri kisra fa huwa awwalu amirin fil islami ala yaman wannan bazan shine farkon sarki da ya mallaki kasar yaman a karkashin musulunci wa awwalu man aslama min mulukil ajam da kuma farkon wato wani sarki wanda ba balarabe ba wanda ya musulunta domin da ya musulunta sai manzo Allah ya bar shi ya ci gaba da rike mishi wannan yanki a matsayin wani bangare na daular musulunci summa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba'da mauti bazan ibnuhu shahr ibn bazan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya daura dan gidan bazan bayan rasuwar shi bazan din mai suna shahr ibn bazan ala san'a wa a'maliha akan kasar san'a da kauyukan da ke kewaye da shine ma'anan a'mal thumma qutila shahr sannan aka kashe shi fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ala san'a khalid ibn sa'id ibn al-as sai manzo Allah ya daura khalid dan sa'id dan as ya zama shine gwamnan kasar san'a wa walla rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama al-muhajir ibn abi umayyah al-makhdumi kindata was-sadifa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura muhajir dan abi umayyah al-makhzumi ya zama wato gwamna a kasar kinda da kuma sidaf duka sunan garuruwa ne fatuufiya as-sadif fatuufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa lam yasir ilaiha sai ya zama annabi ya rasu kafin ya tafi ya je anshi wannan mulkin fa ba'athahu abubakar ila qitali unasin min al-murtaddin sai manzo Allah sai sayyidina Abubakar ya aika da shi wannan mutumi zuwa ga yakan wasu daga cikin waɗanda suka yi ridda wa walla ziyad ibn umayya al-ansari khadara maut sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya daura ziyad dan umayya al-ansari sai ya zama gwamna ko kantoma na ƙasa khadara maut wa walla aba musa al-ash'ari zabida wa adin was-sahil ya daura abu musa al-ash'ari ya zama sarki wato kantoma a garuruwan Zabida shine garin su murtada Zabidi mai littafin Tajul Arus da kuma Adan da As-Sahil wa walla Mu'adh ibn Jabal al-Jannat shi kuma Mu'adh dan Jabal shine kantoma Janda wa walla Aba Sufyana Sakhr ibn Harb Najran sannan ya bawa Abu Sufyana rukun kasan Najrana wa walla ibnuhu Yazida Taima'a sannan dan gidan Abu Sufyana akwai Yazid ibn Abi Sufyan kanin Muawiya ne aka bashi rukun kasar Taima a can kasar Sham kenan wa walla Attab ibn Asid Makkata Attab dan Asid shi kuma shine kantoman kasar Makka wa iqamatul mawsim bil hajj bil muslimina da kuma bayan kasancewar shi kantoman Makka kuma shine mai tsaida shine wato kaman a ce babban komishina ko babban limamin harami kenan na aikin haji ga musulmai sanata 80 a shekara ta 8 wa huwa lahu dunal 20 sana a lokacin shekarun shi ba su kai 20 ba ووالله علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها سيدنا علي شكم شيني منستا ميكولادا خمسي ميكولادا أنسان زكاكينا دا أنسر أينهم واتو جزيا دا كما أيكين واتو الكالنشي أكسا يمن ووالله أمر بن العاص عمان وأعمالها شكم أمر بن العاص شي أكبي وعمان da kuma kauyukan da ke kewaye da ita wa wallas sadaqati jama'atan kaseeratan ita kuma aikin zakka akwai mutane da dama da suka rike kowa gurgudan garin da aka tura shi ko lokaci ko yanayin abubuwan da zai karbo ya annahu kana li kulli qabilatin walin yaqbudu sadaqatiha domin kowace kabila akwai wani wakili da ke ansan zakkas akwai sa'i wanda zai je ya zagaya ya san garken kowa ya san dabinan kowa da gonar kowa idan za a yi ainihin harvesting za a yi girbi zai zo wa atu haqqahu yawma hasadihi ya karba tun arana ya san yaushe ne last time da aka anshi zakkawa ne da aka yanzu yau a cikin wannan wata dabbobin shi sun ƙara shekara kenan bayan zakka sai zo ya karba kowace kabila kowane yanki akwai wanda yake wannan aikin da aka gurgudan yawan kabilun da yawan yankunan gurgudan yawan masu wannan aiki na karban zakka ta ainihin wato mutanen wannan zamani wa wallahi ababakrin iqamatul hajji sanata 90 sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sayyidina abubakar aikin kula da aikin haji a shekara ta 9 bayan hijira wa ba'atha fi asarihi aliyan yaqra'u 'alan nasi surata bara'a sai kuma ya aika da sayyidina ali ya bi sawun sayyidina abubakar dan yaje ya karanta wa mutane suratul bara'a a taron aikin haji din faqila sai aka ce li anna awwalaha nazala ba'da khuruj abubakar ila alhajj me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai baiwa sayyidina abubakar wannan sakon batun farko sai da sayyidina abubakar ya kama hanya ya tafi har ya kusa isa kasar makka sannan aka turo sayyidina ali da sakon shine wasu suka ce ai saboda sayyida abubakar ya bar gari ya kama hanyar Madina daga hanyar Makka daga Madina sa'annan ne Allah subhanahu wataala ya saukar da waɗannan ayoyi bara'atun minallahi wa rasulihi zuwa ayoyin da aka ji a karanta din wasu kuma suka ce waqila wasu suka ce bal li anna adatul arabi kanat annahu la yahillu saboda al'adar larabawa ya kasance ba a warware al'uquda alƙawarin da duk aka kulla ba a warware shi wa yuqiduha kuma ba'a kulla wani alƙawari illa almuta'u sai wanda ake mishi da'a a cikin al'umma sai jagoran cikin al'umma jagora shine zai ce to na dauki alƙawari a madadin mutane na shine zai signing duk wani treaty ko MOU a madadin al'umma sa ma'ana yanzu misali gwamnan Kaduna shine zai iya signing wata contract a madadin mutanen jihar Kaduna amma ba za a samu wani kai akan titi a ce dan shi ma dan jihar Kaduna bane sa mana hannu ko haka shugaban makarantar Darul Hadith Salafiya shine zai jawabi ko yayi signing a madadin ƴan Darul Hadith Salafiya VCABU shine zai yi signing ko yayi magana a madadin a ce ABU ta ce kaza to haka abu yake tunda wanda yake jagora a cikin mutane shike yin magana a madadin shi ko kuma wanda ya wakilta to wajen wakilcin aurajulun min ahli baiti sai wakilta wani daga cikin mutanen gidansa sai wannan aiki a madadin shi duk sanda aka kulla wani alƙawari da Larabawa ko za a warware wani alƙawari ko za a jaddada wani alƙawari to ana so a ga jagoran wannan kabila ne shi da shine kawai za a dauka idan an yi to magana is bound off ta shafi kowa kowa zai yadda da ita amma idan ba zai samu hali ba zai iya turo da wani na jinin shi shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo da sayyidina ali domin ya je ga wa larabawa a makka cewa duk wani alƙawari da aka yi da su a baya yanzu an warware shi babu wani sauran alƙawari tsakanin musulunci da kafirci dangane da abubuwan da suka gabata yanzu baran ne kaga to yanzu warware wannan alƙawarin yana buƙatar ko dai annabi ya zo da kanshi alaihi salatu wasalam ko kuma ya turo wani wakili to manzo Allah kuma ba zai yaje da kanshi ba a lokacin saboda wani abu da za a ambata anan shine a wannan shekara an samu irin abin da suke yi na annasi'u sun jinkirta aikin hajjin ba azul hijja aka yi shi ba azul qa'ada aka yi shi kamar yadda malamai suka rajja manzo Allah shi kuma yana takir dadan ran da aikin haji zai dawo ne yadda ya kamata sannan ya je har Allah ya mishi muwafaka a shekara mai zuwa bayan wannan shekara sai aka samu wannan muwafakan shine yake cewa inna zamana qadistadara ko yayi ne ma hadisin inna zamana qadistadara ala hay'atihi kama khalaqahu Allah kama khalaqa Allahu al-arda lalle zamani yanzu ya juya ya koma yadda yake kamar da Allah ya halicci kasa tun farko abinda larabawa suke kamar da Allah ya bada labari inna man nasi'u zatun fil kufri inna man nasi'u zatun fil kufri ko yudallu bihi alladhina kafaru yahillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwatu idata ma harama Allah kafiran kasan larabawa sun yadda da watannin alfarma din nan guda hudu to amma suna da wani rashin gaskiya da suke idan aka zo wata shekara wani yana so ya ta'addanci ko ya dau fansan wani kisa da aka mishi a daidai cikin Rajab ko Zulqa'da ko Zulhijja ko Muharram ko to sai su ce ayi shifting Muharram a mai da shi safar sai a ce a wannan shekara an samu safarani duka safar ne babu Muharram sai su halasta wa kansu yin yaki a cikin Muharram da idan an zo ta shekara sai su biya sai su ce to yanzu an samu muharrama ne wannan shekara yanzu muharram ne da muharram saboda safar din da ake bin sa da suka ci a wannan shekara ago ne irin dan fulani ne ko irin wannan yaudara suka dinga yi to har sai zama wata na aiki hajji sai ayi shi a Ramadan saboda an juya wata na sai ayi shi a Zulqa'da wata na ayi shi a Juma'adul Ula haka suke ta juya shi yadda suke so to shine wannan innaman nasi'u din ziyadatun fil kufri ai nasi shine ta'khir ko akhara watannin harama da suke yi Allah yace wannan wani ƙari ne a cikin kafirci domin su halasta wa kansu abubuwa na kafirci bayan waɗannan su halasta wa kansu yaki a lokacin da kuma wurin da aka hana to sai zama daidai wannan shekara ta 9 da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai aika da bara'a bayan ta sauka sai zama an yi aikin hajjin ne a watan Zulqa'da shi kuma manzo Allah bai so yayi aikin hajjin a watan yana so ne aikin hajjin ya koma asalin lokacin da Annabi Ibrahim ya sunnanta a yi shine 10 ga Zulhijja ko 8 9 10 11 12 waɗannan dai kwanaki guda biyar da ake aikin hajji ko kwanaki shida sai Allah ya taimake shi a wannan shekara ta 10 ya zo daidai shine yake faɗan inna zamana qadistadara ala hayati bari mu kwana nan insha Allah saboda bayanan da akwai dan saura mu tsaya akan wa walla Abubakar iqamatul hajji tunda lokaci yayi idan mun zo karatu na gobe insha Allah mun samu halima ma iya karanta ƙare-ƙaren bayani daga wani littafi watakila daga littafin ko sharhu sunna ko wani makamantan su waɗanda suka ƙara bayani akan wannan insha Allah a cikin kitabul hajji na sharhu sunna na al-Imam al-Bagawi yayi ƙare-ƙaren bayani karkashin wannan hadisi inna zamana qadistadara ala hayatihi inda manzo Allah yake musu bayani akan abin nan alfarmar Makka din nan wannan dai hadisi shahararre cewa wannan wani wata ne wannan wani rana ne wannan wani gari ne wannan wani wuri ne wannan hadisi shahararre da ke cikin Bukhari da Muslim in Allah ya kai mu insha Allah karatu na gaba a gobe kenan Allah ya kai mu za mu ci gaba daga wa walla Abubakar iqamatul hajj insha Allah kamar yadda aka saba akwai karatun tafsiri na Malam Umar bayan sallallahu asar kullum za a yi shi yau din nan ma insha Allah wannan kuma sai Allah ya kai mu gobe 8 ga watan Ramadan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah na eh sai na duba wajen yanzu ne kawai na tuno karatun ai bai da yawa ba